Daraktan kungiyar Amnesty International a Nigeria, Osai Ojigbo, ya ce, da wannan kisan rashin imani da aka yi wa makaciyar agajin, Boko Haram ta sake nuna yadda bata dauki ran bil'adama a bakin komai ba. Hawa Liman, wacce ke tallafawa mutanen da rikicin Boko Haram ya dade ta kuma suke matukar bukatar agaji. Wannan kisa da aka yi mata laifin yaki ne. Dole ne a kare dukkan ma'aikatan jin kai. Amnesty International tace dole ne Boko Haram su sako daya makaciyar jin kai wato Alice Loksha da ta rage a hannunsu. Sannan dole ne mahukuntan Najeriya su kare kami wajen kubutar da daruruwan fararen hula da Boko Haram din ke ci gaba da garkuwa da su. Ciki har da Leah Sharibu, yarinya yar shekaru 15 da ke cikin ɗaliban dabci da aka sace. Daga ƙarshe Amnesty International tace lalle duk waɗanda suka taka rawa wajen aikata laifukan yaki da manadan haƙƙin bil'adama a Najeriya dole ne a gurfanar da su gaban shari'a. Ofishin Jakadancin Amurka da ke Najeriya shi ma ya mika sakon jaje da ta'aziyya ga iyalan marigayiya Hawa Liman da ma kungiyar Red Cross. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da kawayenta irin Najeriya wurin taimakawa a murƙushe 'yan Boko Haram. Wannan kisa da Boko Haram ta yi wa Hawa Liman da yi na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya irin su Sabo Imamu Gashiwa.
Muna kira ga gwamnati ta gaggauta magana da sauran wanda suke hannun mutanen da daura da su a sasanta da su domin a ceci rayukansu.
Misali Alhaji Sabo, ana kukan cewar in har an bada kudi a 'yan Boko Haram kamar ana kara musu kwalon gwiwa ne. Me zaka ce dangane da wannan fargaba da ake ta yi?
Haka ne, to amma ya zaka tunda babu mafita, tunda kudi suke nema da shi. Haka kuma aka yi aka karbo ɗan matan cikof. Haka aka yi aka karbo ɗan matan dafti. To saboda mai suwaye na ba za a karbo su ba.
A watan Maris ne dai mayakan na Boko Haram suka kai hari garin Ran a jihar Borno, inda suka yi awon gaba da ma'aikatan agajin guda uku wato Saifura Hussein Ahmad Khursa, Hawa Liman da Alias Loksha. A watan jiya Boko Haram suka kashe Saifura, shekaran jiya kuma suka kara kashe Hawa. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido su ga irin rawar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta taka wurin kubutar da ma'aikaciyar agaji ɗaya tilo da ta rage a hannun Boko Haram din wato Alias Hassan Mainakaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.